الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يومنا ranar talata tara ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 30 ga watan 5 shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Wutriyat. Al-Wutriyat, wanda aka fi sani da Wutriya. Mun tsaya shafi na 100 daidai, yau za mu tashi farkon shafi na 101. Kuma wannan darasi shi ne darasi na 51. Yake cewa إذا ما دعاني الشوق لبيت باسمكم وأحرمت طرفي النوم من فرط حبكم ومن عظم إحراقي بنيران بعدكم ضنيت من الأشجان شوقا لقبركم أخاف أقضي العمر والشوق لم أقضي أيا أمة الهادي إلى كل حكمة ومن نورهم تجلى به كل ظلمة ومن نورهم تجلى به كل ظلمة ومن برسول الله خصوا برحمة عليكم بشكر الله يا خير أمة نبيكم أعلى نبي وأرفع وأبهى الورى خلقا وخلقا مجملا وأوسعهم برا به قد تفضلا وأعظمهم قدرا له العرش تجلى وأعظمهم قدرا له العرش تجتلى علي على فوق العلا يطلب العلا فأمسى بوحي الله سرا يمتع عوالمه عن آلم الزور جردت وعنه وساوس الشياطين أبعدت ومنه تبدت معجزات فعجزت ومنه تبدت معجزات فعجزت عزيز سرى يبغي العزيز فعودت له الأرض تطوى والمعارج توضع.
يتشي إذا لوك تندى ما دعاني الشوق سننن بيجي يكراني واتو سننن بيجي نصن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da idza ma madin nan za'ida ce ai idza da ani shau an kara ta litta ake yi duk lokacin da tsananin so da bege ya kira ni na manzo sallallahu alaihi wasallam labbaitu bismikum to zan karbawa tare da ambaton sunayenku misali ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sanna abubakar sanna umar sanna Usman sanna Ali radiyallahu anhum jami'an. Wa ahramtu ƙarfi, zan hana ma idanuna annauma bacci, min farɗi hubbikumu, saboda tsananin sonku, saboda wuce iyaka da sonku da nake yi tsananin su. Sai ce wa min uzmi ihraqi, saboda girman ƙonuwar zuciyata da so, zuciyata ta ƙone wajen sonku. To saboda wannan girman ƙonuwar, binirani bi'udikum, ta wato hura wutan nisanta ku gare ni, wato sai ya kamanta nisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi, azabar da yake ciki, wato a matsayin kamar ana hura wuta. To wannan sai ya sababa donitu, sai na rami min al-ashijani, saboda bakan ciki da nake ciki, shauƙan saboda halin kasancewa ta mai shauƙi, liqabrikumu, domin in ga cewa dai tunda ba ku a duniya na samu na kai ziyara ga shi wannan kabarin naku. Yauwa, ziyara ta shari'a ba ta bid'a ba, shine ka kai ziyara don kai a abinda shari'a ta tanada, ba don ka je ka roki manzon Allah ba. To wannan ziyara ce ta bid'a. Akhafu, ina jin tsoro, uqabbil umra, in kare shekaruna, alhali wa shauka, kuma gashi tsananin bege na zuwa gare ku, lam aqadi, ban samu shi na biya shi ba, ma'ana ban samu na cika shi ba ko na ranka shi ba. To wannan shi nake jin tsoro a ce na mutu, wato wannan shauƙin yana nan a raina, ban haɗu da ku ba, sannan kuma ban samu na kai ziyara gare ku ba. Aya ummatal hadi, ya ku al'umman mai shiryarwa, ila kulli hikimatin, wanne yana shiryarwa zuwa ga dukkanin wata hikima. Waman, ya ku al'ummar da nuruhum, haskensu, tujula, ana kuranyewa kullu zulmatin, ana yayi duk wani duhu, bihi a dalilin aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wadaka kamin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a aiko shi da risala, mutane na cikin duhu na shirka da kafirci da jahilci, amma sai wannan hasken ya kawar sakamakon tahowar manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan risala din. Wa man yaku jama'ad da yaku al'ummat, wa man bi rasulillahi khussu, yaku wadanda, wa man khussu bisadi khussu, wa man yaku al'ummat da khussu, an kebance su bi rahmatin, da samun rahama, bin rasulillahi, a dalilin aiku manzo sallallahu alaihi wasallama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sai ce alaikum, ina umurtaku bi shukrillahi, ku gode ma Allah, domin wannan babban baiwa ce, babban ni'ima ce, ya khaira ummatin, ya fiyayyar al'umma daga cikin al'ummomi. Ai ba ku kadai ba ne, amma sai Allah ya zaɓe ku da wasu sifofi, da wasu ɗabi'u, da martaba akan sauran al'ummomi. Nabiyyukumu, annabinku sallallahu alaihi wasallama, a'ala nabiyyin, shi ne mafi ɗaukakar duk wani annabi. Duk wani annabi da zaka ambata, to manzon Allah shine sama da shi. Wa arfa'u kai, annabi ma yafi shi girma, yafi shi daukakan daraja, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa abhal wara, kuma shine mafi kwarjinin halittu, duk cikin halittu ba halittar da take da kwarjini take da haiba kamar manzon Allah khalqan wajen halitta halittar sa tana wa mutane kwarjini wa khulqan da kuma dabi'u dabi'un manzon Allah suna wa mutane kwarjini mujammalan kuma manzon Allah yana wanda aka yi masa ado aka kyautata shi wa awsa'uhum birran kuma manzo shine yafi kowa yalwar aikin alkhairi dire kake da aikin alkhairi to manzo Allah ya ninka ka sai yace bihi da wannan aikin alkhairi ne qad haqiqata faddala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifice sauran halittu ya zama su iya cin masa ba wa azamuhum qadaran manzon Allah shine yafi su girman daraja da kadari sai yace al-arshu al-arshi lahu gare shi ne tujtala ake bayyana ta lokacin da aka yi miraji da shi aliyun manzon Allah madaukaki ne ala ya daukaka fawqal ula saman sammai guda bakwai ya tulubul ula yana neman darajoji madaukaka shine lokacin da aka yi miraji da shi sallallahu alaihi wasallam fa amsa sai manzon Allah ya zamo sirran wani asi wani sirri yumatta'u da ake jin ya ake jiyar da shi dadi bi wahayin lahi shine da wahayin Allah shine sirrin Allah ya ware shi da wani sirri na wahayi wanda aka jiyar da shi dadi da wannan sirrin awalimuhu jama'ar manzon Allah jurridat an tsiraitar da ita an nisanta ta an alami zuri daga barin duk wata jama'a ta ƙarya saboda duk jama'a da tace ita ce jama'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to babban ma'auni shine a ga ya alakanta da manzon Allah idan yazzan abinda annabi yake akai na shari'a ba akan sa jama'a suke ba to kaga wannan da awa ta ƙarya ce to shi sai yace awalimuhu jama'ar manzo jurridat an kebance su an alami zuri daga barin jama'u na ƙarya sai yace wa ubidat haka an nisanta anhu daga barin manzon Allah wasawisu shaytan ko shayatin wa anhu wasawisu shayatin ubidat wato wasawasin shaydanu to ubidat an nisanta shi anhu daga barin annabi shaydan ba zai iya zuwa wurin annabi yayi mai wani wasawasi ko ya nuna masa abin da ba daidai ba ko ya kuzuzuta shi sabanin sauran halittu sai ce wa minhu daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama tabaddat mu'jizatun aka samu mu'jizoji sun bayyana fa'ajazat sai mu'jizojin suka buwaye wato sauran annabawa ma da manzanni da tahowa da irinsu azizun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne saraya ya tafiya ta dare yabgi ba yabki bane yabgi yana neman al-aziza Allah mabuwayi sai ce fa'awadat lahul ardu sai kasa ta zamo ga annabi tutuwa ana nade ta inda ya kamata a yi tafiyan kila a ce wata dai sai zan cikin yan awoyi to Allah ya nade kasan yayi wal ma'arij tudu sannan lokacin da kuma yaje sama ta ne har zuwa ta bakwai an tudu an azama sa al ma'arij matakalai abin takalawa wanda da shi ya hau har ya kai sammai bakwai harorin al'arish. Sai ce wa shahiduhu, wanda ya bayar da shaidar risalar manzon Allah da manzancin sa, ani ina nufi al-ba'ira raqumi al-musharra, da wanda ya kangare ya fandare. To sai gashi shi karan kansa raqumi ya gagare mai shi, ya buwaye mai shi, ya fandare mai shi, ya gudu. Amma sai gashi ya zo ya bayar da shaida ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, don a ƙara tabbatar maka da cewa dabbobi ma sun miƙa wuya sun tabbatar da risalar annabi. Haka wata khamiru kuzin, haka annabi ya rufe wata salka, ita ce kuz. Kana wannan salkar da ta kasance mufrada ƙwaya ɗaya firrakabi a cikin matahiya ko mahaya raƙumma, jama'a ne ke halin tafiya sai salkansu na ruwa ya ƙare. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi ga wannan salkaɗin, sai ɗaure wannan salkar, sai gashi ta cika da ruwa. Suka yi ta shan ruwa daga wannan salkar, kuma ruwan ba su ƙare ba. Wa isaluhu baital muqaddasi, hakanan isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga baitul muqaddas shine ce fata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan saduwarsa ga baitul muqaddas fata da ya shiryar da al'ummomi da yawa. Da lokacin da ya dawo nan take, wasu suka ƙara shiga musulunci, ya ba su labarin cewa an yi tafiya da shi daga Ka'aba zuwa al-Baitul Muqaddas ko Baitul Muqaddas. To wannan sai zama dalilin shari'ar al'ummomi da dama. To alimna sai muka san bi anna Allah, cewa Allah raqqa ya hawhawar da Muhammadan annabi Muhammad ila mawdi'in ma fihi lil khalqi mawdi'u, ila mawdi'in zuwa ga wani bagire, wanda wannan bagire ma fihi mawdi'un babu wani bagire a cikin sa lil khalqi ga wata halitta da zata cewa tana da gurbin zama ko gurbin zuwa a wannan wuri. A annabi dai aka ware da wannan hususiya sallallahu alaihi wasallam, malaiku ma ba su same ta ba, al muqarrabun ba su samu ba. Sai ce sama'an sama'an ay qadira qa haqiqa annabi ya hawhawa, ko qad haqiqa raqa Allah ya hawhawar da bi aminihi da aminin sa shine annabi Muhammad sama'an sama sama'an bayan sama, wato tun daga sama ta 1 har zuwa ta 7 Allah ne ya hawhawar da shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce wa hujuban, haka kuma ya keta da shi da wasu irin rufe-rufe, wa afalakan da falakai, hanyoyin taurari da rana da wata, li'uzmi shu'unihi, kuma Allah ya yi ma annabi haka ne saboda girman lamarinsa da sha'aninsa. Kuma ala yaqazatin bil jismi, wannan tafiyar da aka yi an yi ta ne annabi yana falke, bil jismi kuma tare da gangar jikinsa, min waqati hinihi, a wannan lokacin kuma aka yi abin. Sai ce ural arshi amsa masikan, amsa annabi ya zamo masikan, yana mai riko bi yaminihi da hannunsa na dama ural arshi, ya giya al arshi. Don a ƙara tabbatar maka sai da ya kai dab da al'arishi, to sai da ya zamo yana riƙe da yagiya ko filoli na al'arishi, al'arishin Allah da hannunsa na dama. Wa min rabbihi, kuma daga ubangijinsa sallallahu alaihi wasallama, yalqa al-kalama, yake haɗuwa da magana, wa yasma'u, kuma yana jin abin da ubangijinsa yake gaya masa sallallahu alaihi wasallama. Wa bil ufuqi, kuma a can ne sararin sama, al'ala mafi daukaka ta khassasa manzon Allah yake banta fakharatan da girma da kasaita da nuna kasaita wanda ba wani wanda ya isa shi ma ya nuna wannan sannan hajara hijratan annabi yayi hijira hijira ila al'arshi zuwa ga al'arshi wal kursi da kursiyin Allah ma'ana yayi tafiya tafiya zuwa ga al'arshi da kursi kuma ala ghairi mi'adin ba tare da kuma an masa alƙawari ba shi mai raji da isra'i ba labari aka ba annabi ba kawai turo mala'ika jibrilu Allah yayi aka tafi da shi ba a ba shi labari ba a ce mai gobe ko jibi za a yi mai raji da kai ba to shine ala ghairi mi'adin min Allah sur'atan wannan ya faru ne ba tare da yi masa alƙawari a bashi labarin za a yi tafiyan da shi ba minallahi kuma abin ya faru ne daga Allah sur'atan cikin gaggawa ala ra'ayi qaumin to bisa ga fahimtar wasu mutane malamai sun ce ayana Allah jaharatan ya ga Allah da idonsa a bayyane shi annabi sallallahu alaihi wasallama a can daga cikin wannan malamai bi hazabnu abbasin yadinu ibnu abbasin yadinu bi hada shi da wannan yake ba da fatawa a addini eh an ka tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi bi iraji da shi ya ga Allah yakan ba da fatawa cewa eh ya gani amma wasu irin suna na Aisha radiyallahu ta'ala anha su kuma suna ba da fatawan cewa bai ga Allah da idonsa ba da sauran sahabbai to akwai sabani tun a wannan lokaci wanda zance mafi karfi cewa bai ga Allah da idonsa ba wannan shine abinda malamai na sunna suka fi rinjayarwa to sufaye suna daga cikin abinda suke makalewa gare shi na cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da idonsa to shi ma wali zai iya kai ga wani mataki na yin zikiri ko wani wuridi da zai iya ganin Allah da idonsa to wannan ba gaskiya bane koda mun tafi kan cewa annabi ya ga Allah to kaga ai ba nan duniya bane can ne wani wuri na daban ke kuma nan ne duniya kake da awan a iya ganin Allah kaga akwai bambanci kiyasi ne ma al-fariq anan duniya duka an ittifaki cewa da hassu sufayen yan dariqun cewa annabi bai taba ganin Allah da idonsa sai lokacin da aka yi wannan mai raji can din kuma ba duniya bane to kaga ni ba a hujja da wannan ba a hujja da shi to bale ma ra'ayi ne wanda yake mara karfi wa yaqta'u ko kuma da wannan fatawa ta cewa ya ga Allah yake yanke zancen sa da shakka bilaji hatin kuma can da ya ga Allah ba tare da yanki ba ba tare da jiha ba wannan bisa ga aqida ta al-ash'ariyya kun san suna kore ma Allah jiha su suna cewa ba a wa Allah makani ba a cewa yana sama ba a cewa yana kasa ba a cewa yana kudu ba a cewa yana arewa ba a cewa yana tare da halittu su haka suke fada al-ash'ariyya to shi mai wuturiya kusan abin da yake akai kenan to amma wannan kuma sabanin aqidar sahabbai ce wanda al-qur'ani ya karantar wanda kuma hadisai suka karantar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ya daidaita akan al'arshinsa to duk wani mumini abin da ya kamata ya tsaya akan sa kenan amma a ce ba da jiha ba kaza kaza da sauransu to in haka ne ai ba bukata sai an je an yi mai irajin ko ba haka ba ba bukata to kaga mai irajin shi karan kanshi dalili ne kan cewa Allah yana sama shi yasa aka tafi da shi a can to shine yace kanat ba tare da wani yanki ba da ta kasance wala samma turqatun kuma babu wata hanya babu wata hanya da za a ce ga hanyar da yabbi yaje saru da Allah to shi ma wannan dai duka ya saba ma abin da ya tabbata a hadisai na Mi'raji kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika Jibril yakan zo da shi a kofar sama ta farko a nemi izinin budewa a bude su hau haka sama ta biyu ita ma to kaga shi ma wannan ya tabbata akwai kofofi da Annabi ya amfani da su ko Jibril da shi da Annabi suka yi amfani da su to cewa babu wata kofa shi ma wannan akwai gyara ba daidai bane wala akhazathu inda ru'yahu sa'qatun suma wala akhazathu batakama manzon Allah ba inda ru'yahu lokacin da ya ga Allah sabana Annabi Musa kaga shi cewa kai fa kharra Musa sa'iqa to lokacin da Allah ya tajalli ga dutse to amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama hatta wanda suka ce ya ga Allah din ba su ruwaito cewa ya suma ba shi Annabi Muhammad walam ya'tarihi inda zaka mashaqqatun mashaqqatun wata wahala walam ya'tarihi bata bujuro masa ba inda zaka agun haduwansa da Allah subhanahu wa ta'ala azimun annabi babba ne lahu khulqun yana da dabi'u azimun suma masu girma tunda ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wa khilqatun haka kuma halitta annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ce ala wajhihi saman fuskar manzon Allah nurun akwai haske yamla'u da yake kyalli minallahi kuma yana fitowa ne daga Allah madaukakin sarki to shine karshen abin da zamu kwana akan sa insha Allah sai wani sati sai mu tashi wa adha lahu arshul muhaimin barizu wala malakun illa wa an zaka ajizu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh